ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا وحبيبنا وامامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا منك وكرمك يا رب العالمين وبعد اخوه الايمان احباب رسول الله حراس العقيده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da ikon sa kuma da ganin dama sa tsanye da kitafe da tsarin mulkin sa ya kaddara hadewar mu da ku a wannan bagire mai albarka da alkhairi masallaci wanda kuma ba shakka guri ne mai tsarki guri ne mai albarka guri ne wanda rahma ke safka guri ne wadanda suke gurin Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan sa cikin jama'ar da suke tare shi kuma halittun da suke tare shi na mala'ikai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin rayuwar mu Allah ya karba ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ba shakka ya kamata mu dinga tunatar rajunan mu qala Allahu qala ar-rasul dan mu samu rayuwa ta imani dan mu samu yani daidaituwar rayuwa ko mu san dokokin mu na musulunci mu aiwatar kurakure mu nisanta dama Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu sai ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aibun halicci mutun da arjani ba sai dai dan su bauta mini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ba mu ni sa ba mu wani arziki ba mu ne su ciyar da mu a face dai Allah shine mai arzutawa kuma Allah shine mahabucin karfi to kenan rayuwar mu za ta samu daidaituwa da nagartuwa idan muna karatun ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah alaihi salatu wasalam mun samu tarihin sahabbai kullun suna ce ma junan su ta'ala wa nu'minu sa'a mu zo mu kara ma junan mu imani ko da sa'a guda ne an ce sahabbai idan suka hadu ba sa rabuwa sai sun karanta ma junan suratul asr والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله تبارك وتعالى سني الخير والبركه في رايوم ان شاء الله وانن تكيتتن لوكتي مي البركه زمو سوراري نسيها daga dan uwa rabiko ان شاء الله a cikin takaitaccen lokaci kuma sai in biyo baya da taliki Allah shirye don wala tafadal mashkur majura
a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فالحمد لله كما رياندا ما لن يغبا تردني ما لن يأمرتينا دان فدي أبن دي سواك دقاريني إن شاء الله بزامي كسا أبوي وبا أيو إن شاء الله تعالى إنا سو متتونا أكان موضوعي وانديك بياني أكان أخلاق المؤمنين معنا حالا يمؤمني halayen da ake bukata da ni da kai da ke da ita da su mu duka mun kasance a cikin waɗannan halaye mu yi tarayya da waɗannan halaye domin alkur'ani mai girma idan muka yi la'akari da shi yana ma duk wata bishara da zaka ji anyi sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ce abba mu'minai albishir mana mu'minai ake ma albishir to saboda haka su waɗannan mu'minan su waye mu'mina wannan wannan mu'minan su ne zamu tattauna akan wasu wasu nukuta waɗanda suke bayani akan halaye waɗanda suke zanowa halaye na mu'minai wanda ke kwama da ni da ku mu duka mu yi tarayya cikin su insha Allah ta'ala na daga cikin halayen mu'minai zan zano su a gulguje inda so sai mu tashi da bayani ɗaiɗai akan su insha Allah gwargwadon yadda lokaci ya bada na farko daga ciki akwai al'afu kuma shi ma wani afu za mu gan shi kuma za mu ga lokuta ko mu ga abubuwa samarat mani mana ribal yin afwa haka kuma abu na gaba zamu ga abin da yake kira arrahma kuma da abin da rahma samarat nata ita rahma take gabatarwa ko kuma take gadarwa zamu ga kuma alhaya abin da yake na yau kalubalen mu kumya ita ma tana daga cikin halayen mu'minai in Allah ya ba mu damar lokaci ya isa zamu yi bayani kuma mu ga abin da ya sabaka daga gare ta ita ma bayan kumya sai kuma abin da ya shahi rukun amana rukun amana shi ma yana daga cikin halaye na mu'minai bayan wannan sai abin da ya shahi birrul walidain ma'ana biyayya ga mahaifa wannan shi ma yana daga cikin halayen mu'minai kamar yadda alqur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar ingantattu bayan biyayya ga uwaye akwai kuma abin da ya shahi yin mu'amala kyakkyawa a dangantaka da makwabcinka kenan mu'amala mai kyau ga makwabta bayan wannan sai kuma so kamana ka kaunaci ƴan uwanka musulmai kuma ka kaunaci ƴan uwanka najini wannan shi ma yana daga cikin umarni ko kuma yana daga cikin halaye na mu'minai abin da yake na gaba sai abin da ya shahi taimakekeniya ko kuma yin makwabtaka da wanda yake koda ba musulmi ba shi ma addininmu na musulunci yayi wani tanadi mana wanda shi kai shi zai gada a gare ka insha Allah ta'ala waɗannan su ne a cikin dan takaitaccen lokaci nake son mu tattauna akan su na farko kamar yadda nace afwa afwa tana daga cikin halaye na mu'minai tana daga cikin halaye na mu'minai shine a ga mutun ya kasance mai yin afwa a cikin al'amuran shi ashe ba abun tinkaho bane ba ba abun alfahari bane ba mutun ya diga nuna wai shi bai da sassauci ɗan uwa haka ko masu ma kansu suna su ba rangwame ina wannan ba rangwame ai gara ka zama mai rangwame to saboda haka kenan afwa tana daga cikin halaye na kwarai na mu'minai daga cikin wannan zamu gani kamar yanda Allah madaukake sarki ko kuma kamar yanda malumai suke bayani akan an fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan abubuwa masu muhimmanci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira da su sune irin sa afwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira akan irin wannan bari ma tsayin kiran manzo Allah da da'awar da ake gani ta manzo Allah afwa tana da fa'ida gaske tana da yawan gaske a tabi'u na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abubuwan da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka yi mu'amala da shi suka ji dadin mu'amala da shi domin afoshi suka jayu zuwa ga addinin musulunci mana ashe idan ni ko kai ko ita ko su muka aikata ayyuka muka nuna afwa a cikin lamuran mu ashe mu ma zamu tallata addinin mu saboda haka afwa tana da fa'idar gaske Allah madaukake sarki a cikin alqur'ani mai girma yana bayani kahin zo kan wani aya akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'istu li utimma masaliha aw li utimma saliha al-akhlaq Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bari dai kawai an turo ni ne dan in cike in nuna makarim al-akhlaq manyan halaye na kwarai mana halaye na kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake fadar haka kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi akwai wata ruwaya ta daban yake cewa لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا اي الرسول منزل الله صلى الله عليه وسلم بكسنتي با مي الفاشا بكسنتي با كوما مي عمرني دا ايكتف الفاشا وكان يقول يا كسنتي ناتيا اي ان خياركم احسنكم اخلاقا اي مففيتا اتشكنكو سوني ماسو كياوان حالاي معنى كياوان حالاي شيني يين افوا ينا دغا تشكين كياوان حالاي انوا kenan saboda haka mai la'akari da irin wannan kamar yanda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa yake cewa ya bayyana akan me yake ta inna khiyarat al-mar'i ashe yana daga cikin alkhairan mutum ai innama tuqasu ai ana auna mutum ne bi akhlaqihi da halayen shi idan zaka auna mutum zaka auna shi ne da halayen shi yau zaka gani esodiya zaka ga mutum ana wane wane amma idan aka zo bisa kan mu'amala sai kaga ba shi da afwa ko dai cikin lamarin shi ba ma a afwa ba ƴan uwa har a hanyar mutatahiya zaka ga rashin afwa zaka garshin afwa zaka wai ni ina nuna ma cewa hannuna ne dan mi zan baka wannan dama kenan wannan abun kuma yasa a aifa wani abu na daban mana accident kuma in diga tinkawo ai a hannuna ne ko a hannuna ne naga halin da kake ciki zan iya ma afwa zan iya maka afwa to saboda haka kenan afwa tana da fa'idar gaske kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana auna mutun ne da kyawawan halayen shi faqala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ai wanda yake mai cikakken imani a cikin mu'minai ai ahsanuhum akhlaqan shine wanda ya hisu kyawawan halaye ashe kyawawan halaye suna da fa'ida gaske suna amfanar mu a cikin duniyar mu yau kuma za su amfane mu a gobe kiyama insha Allah ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa ad-dinu kulluhu khuluqin ai addini gabaki ɗayan shi kyawun hali ne dukkan shi addinin musulunci inje ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa shi addinin musulunci gabaki ɗayan shi kyawawan halaye ashe ana buƙatar ko ami zai zamanto zami mu'amala to in nuna ma cewa ina da kyawawan halaye a zamantakewar mu kenan shine yake cewa idan duk abin da ya ƙara fa ma zada alayka fil khulqi duk abin da ya aufu fil khulqi ai abin da duk ya ƙaru a gare ka na kyawawan halaye zada alayka fid din ai ya ƙaru a addinin ka mana kyawawan halayenka suke sawa ka samu ƙarin daukaka a cikin addininka wannan kenan shine kuma yana daga cikin muhimmanci na daga cikin muhimmanci na kyawawan halaye addinin musulunci ya tallata mana wannan abu na gaba shine sai as-sidiq kenan abin da ya shahi yin gaskiya dan uwa yin gaskiya abu ne mai fa'idar gaske wanda zai zamanto ko kaka kuka yi da mutum ya zamanto ya shede ka akan mai gaskiya amma wannan kalubale ne a gare mu musamman mu da zamu tallata addini musamman a cikin addinin ma kuma mutallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kalubale ne akan mu na kan ta lalle kan mu huwa jakadu ne da na addinin musulunci ya so diya dan uwa kai da kanka ka auna zaka gani idan wani mutum ne ya aikata wani abu wanda rashin ta yake yi wannan amma kai aikata kai ustaz kai da kanka kenan kai an mai an dake ka kashe kai wani wakili ne na addini saboda to da wannan rigar da take kanka yi kokari ka tsare ma addini muhimmancin shi ka tsare mishi mutunci shi kuma ka tsare naka mutunci kuma ka samu daukaka gurin ubangiji subhanahu wataala in ka samu daukaka gurin ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai sanya hal a kowa ga kowa sai ka samu daukaka wannan idan muka leka a dama za mu gani akai a idan kai idan ka za a diga muzanta ka ana aika za ka zane dan al'amari ka zan da sarus amma in an ce muna neman a samu amana muna son a samu gaskiya akan wannan ka ce to ku samu irin su wani su wannan zasu rige ko kuma ko zance za a fada ko zance za a hodi kai a ce to aina ka samu zance aini a ce wani a to in dai wani ne hodi zancen nan a bincike shi ko ya tabbata me yasa saboda kamalaka da nuni akan cewa kai jakada ne na addinin ka to amma kaka idan kai sakaki ta bangarenka akan samu addininka yayi rauni mana a ce kai ta ake haka ake ciya ana amma sai kaga kuma sun yi kowa cin amana sun yi kowa rashin gaskiya to ashe wannan kalubale ne a gare mu na kan ciya mu tsare abin da yake na addinin mu tsare mutuncin mu tsare mutuncin addinin mu kuma mu tallata shi gaba dan mazan shi ya tuni su sun yi mazan shi ya sun yi sun gama yanzu aiki a gare mu mai muka tanada mi zamu jo mu ma gobe mu ce mun yi ko kuma mi zamu gadawa gobe mu mu ma ai akwai wasu wanda suke biyo wa ba mu ko ko akwai wanda su rele ba mu ko to mi muka tanada musu mu duba irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tanadi gaskiya irin su Abu Zarr al-Ghifari irin su Abdullah ibn Mas'ud da sauran sahabbai Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu saboda ka Allah madaukakin sarki ya ba su addinin musulunci ya arzuta su da shi kuma sun nuna cewa sun gode mishi mana godiyar ba ta tsaya a baki ba hal a gabbai mun kuma godiyar mu ta tsaya a baki kadai idan aka zo a ayyuka sai a gaba haka nan bane sai a ga kishiyan wannan to mun tallata addini kenan to saboda haka ƴan uwa wannan ma kenan kalubale ne a gare mu mu riƙe abin da yake ya shahi na gaskiya kenan me yasa saboda ita gaskiya ai ita asas ne na gina addinin musulunci kuma ita gaskiya gimshiki ne na addinin musulunci kuma gaskiya tana sanyawa mutun ya samu daraja madaukakiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantas ya umarce mu Allah madaukakin sarki ya umarta a cikin alqur'anin shi mai girman ya umarce mu da akan mu kasance masu gaskiya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ai ku ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da su masu gaskiya. Ashe a kasance da masu gaskiya shine abinda Allah madaukakin sarki ya umarta. Yana shine Allah madaukakin sarki ya mana bayani a cikin wannan aya mai girma. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala, hallo Allah madaukakin sarki ya bada labari, yake bada labari akan cewa anna sidika yurasu taqwa, ita gaskiya, yin gaskiya tana gadar maka da tsoron Allah, yin gaskiya zai gadar maka da abin da ya shahi na tsoron Allah. Kuma Allah madaukakin sarki yana fada, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yana fada, hadha yawm yanfa'u sadiqina bisidqihim, ai wannan shine ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su, dalilin gaskiyarsu. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, kuma suna da aljanna wadanda kuramu ke gudana a karkashinta, khalidina fiha abada, suna masu dawama a cikinta, radiyallahu anhum wa radu an, kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da su, suwa masu su masu gaskiya, radiyallahu anhum wa radu an, kuma su ma masu gaskiya sun yarda da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ci gaba yake ta zalikal fawzul azim, ai wannan shine rabo mai girma. Ashe mutum ya kasance mai gaskiya sai samu rabo wanda yake mai girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma annab sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da yin gaskiya, kuma ya hane mu da yin kishiyarta. Mitace kishiyar gaskiya? Ƙarya, rashin gaskiya, yaudara, zambo, cin amana, duka waɗannan suna daga cikin abin da yake kishiyoyin abin da ya shahi gaskiya. A cikin hadisin annab sallallahu alaihi wa sallam mai girma da yake cewa alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wal birr yahdi ila aljanna, ai annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu da mu kasance a kowane hali muka kasance masu yin gaskiya, domin yin gaskiya tana kai mutun zuwa ga samun rabo, tana kai mutun zuwa ga tsira. Kenan shine annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce, shi kuma duk mutumin da ya samu tsira zai samu kanshi a gidan aljanna madaukakiya. Kuma annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wa ma yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, ai mutum ba zai gushe ba, yana mai gaskiya kuma yana kira ayya aikata gaskiya har sai ya kasance a gurin Allah, ko kuma har cikin jama'a an kira shi mai mene ne gaskiya. Saboda haka kenan shine annabi ya umarce mu da mu kasance masu yin gaskiya a rayuwar mu gaba kida. Kuma ar-rasulu alaihi salatu wasalam sai ya umarce mu kai tsaye kuma akan cewa mu gujewa abin da ya shahi yin ƙarya a cikin al'amuran mu, mu kasance masu gujewa ƙarya. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi, ko da wasa, ko wasa zai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to gaskiya ce zai gama ko a wasa. Amma nawa ne yanzu, har wani wata gare mu na ƙarya ko muna da watan ƙarya, ko da nabi ne ko lauku, wai an bashi sunan shi na ƙarya, wai a lokacin da an halatta cewa in kai ƙarya ma ba ne, a ina haka yaga annabi ya koya mana haka, alƙur'ani ya zo da wannan, babu wannan addinin musulunci, babu wannan addini. Wai a ce wai an ware wani lokaci, wani watan kaza, watan ƙarya a musulunci akwai lokacin wasa? Babu. To amma ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma wasa zai maka zai gama gaskiya ne, kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya samu wata baiwa Allah, a bayani yana da tsayi, inda ya samu wata baiwa Allah yake tsohuwa, yake mata bayani akan cewa ke tsohuwa fa tsohuwa babu ita babu zai shiga aljanna. So wa annabi ya gama kana hankalin ta ya tashi, ya za a ce annabi ya ce kuma tsohuwa ba ta shiga aljanna? Ashe da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hey danta a'a ana ne sai an baka daraja madaukake, mana za a maida ta matashiya a lokacin da mutum ke jin kanshi a wannan lokacin ne, ko shekara nawa kai za a maido ka ne wannan matashin, za ku zo a irin 'yan shekara daya matasa masu jin ƙarfin jikinku a wannan lokacin ne kenan za a sanya mutane aljanna. Kawa gaskiya annabi ya gaya mata. To shine abin da ya kamata mu kasance ko a cikin wasannin mu, ko cikin wasannin mu, amma he ya zama to mun dauki yin ƙarya ba komai ba, ko ba komai ba muka dauka, ko duk ma mun dauka wanda bai kamma bai waye ba, bai waye bai ce kawai shi kai komai ka faɗi gaskiya, ai ana dan tabawa idan mi dani ana tabani. Wannan shawara ce irin ta shedani, shawara ce irin ta rudi irin na shedan. Ashe yana da kyau mu nisanci abin da yake ya shahi na ƙarya, ko mun kanantarta ita ba kanantar ƙaryar zakaleka ba, girman wanda ya hana yi, shi girman shi zakaleka ashe ya cancanci ya hana kuma ya cancanci abi ka kare na ka ce ai karama ta ai ban koma ne ba wannan ba halayen mu'mine bane ba sai haka na daga cikin halayen mu'mine guje ma abin da ya shahi ƙarya kenan wannan hadisin yana ga mana cewa duk wanda ya kasance yana ƙarya kamar ba ya dauke ta ba komai ba to a kasance a ƙarshe sai ya samu kashi ya zama to fajiri mana mutumin banza wanda bai damu ba yin ƙaryar bai damu ba ya ta kai shi har ya diga bayyana saban Allah kuma ma yana matin kaho da saban Allah kuma iya dubewa duk wanda zai wai ba a waye bai in dai a wayewa ce gurin sabawa Allah mun ki bin ma wayewa sai ni kenan a tsaya akan gaskiya shine wayewa ko yaushe kada kuma mu ce a'a ai baka ga yawan mutane duka ai a'a kar ka dauki wannan eh ka dauki wannan duka musallan alqur'ani sai ka yace maka diyawa daga cikin su ba sa fahimta diyawa daga cikin su ba sa ganiya kadan sune masu rabauta kadan sune masu hankali to Allah sanya mu cikin ɗan kadan yin wannan kenan wanda shine abin da ya kamata mu kasance muna aikatawa a cikin al'amuran mu gabaki daya na'am kenan yana daga cikin samarat da muka fada na kamar ita gaskiya yana abin da zai gaggauta mana zai gaugawar kaika ga zuwa ga aljanna kamar da hadisi ya gabata cewa zai saukin kaika zuwa ga gidan aljanna me yasa saboda aikata gaskiya kamar yadda muka gani a hadisai da ayoyin da suka wuce a gaba kuma ita wannan gaskiya ashe sababu ne wanda zai kaika da samu mine ka samu hutu ka samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarka duk wanda ya kasance yana gaskiya shi da kanshi zai furta wani abu sai kaga ba ko baka da kobi baka da tashin hankali baka da dimuwa ashe ita wannan yin gaskiya zai sa maka rahatin nafsiya ka ji wani hutu kwancin hankali a cikin ranka ko da baka da kobi amma nawa ne ga kudu ga wadatai amma ƙarya ta sa ba su da nutsuwa in kira ne ma a ce aleƙawa ne kuna zanar da zai ka ji a ce maka yana marari a zandar iya zandar kana yana kofa ta rako yana karkada amma yana marari ko aka ji mata zai ma kenan ya zarte ne ya mai ko ya saboda haka kenan wanda ba hali bane ba na mu'mine kuma zai sa baka da nutsuwa komai yanda ka samu wadata in dai ka kasance ƙarya ce aikin ka kenan babu wadata a cikin wannan walizalika qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna sidqa ay tayin gaskiya ay atma'anina ay nutsuwa ce wal kadhiba raibatun kuma ita kuma ƙarya ay zargi ce ita ƙarya zargi ce kai da kanka saka ji kana zargin kanka kai ma ka leka ka ce ashe inuwa ta ce shine ke an gane don yin hantu kaga wannan mummuna dabi'a ce me yasa saboda yin ƙarya a cikin al'amura saboda kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hani mai girma wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma shi ita yin wannan gaskiya za ta sadaka da abin da ya shahi kasancewa mai tsoron Allah kamar yadda shi ma ya gabata a ayar da ta wuce kenan zai sa idan ka kasance mai yin gaskiya zaka zamanto mai samun tsoron Allah a cikin zuciyarka kuma zai sa kasance Allah madaukakin sarki ya kaunace ka saboda yin gaskiya saboda yin gaskiya Allah zai soka kuma bayan Allah ya soka Allah ya umarci dukkan al'umma su soka amma in ya kasance mutum ba yarda Allah bai ke ne ba yarda wasu yake ne ba saraka to saboda su din ya daidaita ya ƙarya saboda su din ya saba alƙawari saboda su a ƙarshe sai su fahimce shi ashe cikakken mai yaudari ne ba za su soka ba amma fa idan mutum ya yi gaskiya ya yi kuma saboda Allah wallahi Allah zai tilasa kuma su ji dole su soka Allah zai soka Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya yi shela a sowa da ɗan wane saboda haka yin aiki na gaskiya abu ne mai alkhairin gaske wanda zai su yanda zai gada maka Allah ya soka kuma haka al'umma waɗanda kake tare da su soka kuma su baka girman daraja kuma zai baka sababu ne na samun rabauta da guje ma abin da ya shafi halaka yin mine yin gaskiya wanda ko a mu'amalolinmu da solo ne zaka ga ma mutum gaskiya Allah zaka ga ka tsira amma mutum ya riga maka kwanance riga ma sai ka gano shi na'am kenan zai zamanto al'umma suna zargin ka domin rishin yin gaskiya ka an fahimta kenan yin gaskiya sababu ne wanda zai sama maka guje ma abin da ya shafi halaka mutum zai kauce zai guje ma abin da ya shafi halaka ba zai halaka ba in ya kasance mai yin mine mai gaskiya kuma zai maka sabab na samun albarka dalilin hudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa ai bayyani abayyani bil khiyari ai kasuwanci mutane guda biyu ba za su yi ciniki ba cinikekke ne a tsakanin su ashe sai sun kasance masu alkhairi ma lam yatafarraqa matukar ba su kasance ba sun rabe ko kuma sun sayi sun sanya abin da yake na ba gaskiya ba fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da yake na kayan ka za ka sai da kaya to kayana yana da illa kaza ka saye shi in ho na ga maka yana da kaza in ka saya a saye shi gulgulan hali amma sai a burshe na a juya yanzu ya kai subhanallah eh san simple wannan ba a bari ba sai an bashe kwalba a buge kwalba wai dan kan litri ya batse mi za a samu a cikin wa mi za mu samu a cikin komi mun kasance mun masa gaskiya ba dole ba Allah ya dauki albarkashi idan wannan Allah ya dauki albarkashi ya bar mu da iyawan mu ba mun iya ba Allah ya bar mu da iyata mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake shi iyawar shi ta sa ya tsira ko ya ani ai ina da nazari na da kalkiliya sai Allah ya ce ku kila bi sai a bar shi da shi a gani ka tsira saboda haka ba za a tsira ba ashe samun rabon shine komi mu kasance masu gaskiya a cikin mu kasance masu gaskiya yana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai mutane guda biyu ba za su yi ciniki ba a cikin cinikin su sanya alkhairi a ciki ma'ana babu zancen boyo su bayyana komai da komai na kayan su in dai suka faɗi gaskiya suka bayyana abin da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai fi bayyi ima Allah madaukakin sarki ya sanya albarka burika fi albi burika lahumma fi bayyihima ai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin cinikayyarsu saboda yin gaskiya wa in kadhaba idan kuma suka yi ƙarya wa katama kuma suka boye muhiqat sai azare ta ita gaskiya ya azare albarka da take cikin wannan cinikin sai azare albarka a barka da hikimarka da iyawarka saboda haka kenan wannan na daga cikin irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana hali wannan hadisi muttafaqun alai imam bukhari da muslim suka rawaito shi bayan abin da ya shahi thamarat na as-sidq gaskiya sai thamarat na abin da ya shahi afwa kenan ita afwa Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu kasance masu yin afwa a cikin al'amuran kada mu kasance masu kaushin halaye a cikin ɗabi'un mu kai zamanto a duk cikin ɗabi'aka kawai ana jin kaushin hali ba a buƙatar musulmi musamman mu'mini ya kasance irin wannan ɗaya daga cikin wani daga turai ya musulunta bature ne he musulunta baturen jamus ne da ya musulunta sosai ya karanci addini ya fahimci addini musulunci sai ya ce to yana da kyau ya ziyarci wasu al'umma ƴan uwan shi musulmai sai ga mu'amalat da ya zo ya safka a Kano ko da ni ka zo a Hika ko ya safka a birnin Kano ya ga mu'amala ya ga ya ce kai ya ce Allah ya taimake shi da sai da ya musulunta kana ya zo ga wannan ɗan uwan nashi ashe da mu'amalar wa'annan ce ba za ta tallata mishi addini ba saboda yaudara da kin gaskiya cikin al'amuran mu gabaki daya a komi da komi babu yin gaskiya to wannan menene a cikin wannan al'amari to yana da kyau mu kasance masu yin afwa ba masu kaushin halaye ba yin afwa na sawa mutum ya samu rabauta ya samu rangwame kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar shi ya gada mana mu rike wannan addu'a yake cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ai Allah madaukaki sarki kai mai afwa ne kuma kana son afwa to kamar afwa to tunda har muna son Allah ya mana afwa me zai sa mu kuma mu kasance ba masu afwa ba ashe mu ma tunda muna son afwa mu kasance masu afwa a cikin al'amuran dan wa a gulguje sai abin da ya shahi rahama Allah subhanahu wataala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai bu mu aiko ka ba sai dai rahama ga mu ga wanda suke talikai faqad kala fi din dakhalat almar'atu fi an-nar annab sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin matar da ta shiga wuta ba dan komai ba saboda yin rishin yin rahama a al'amarinta mace ce wurin ta kasance babu tausayi a cikin al'amuranta ta kama dabba ta daure kuma ta ki ba ta abinci ta ki barinta ta je ta nemo dalilin wannan ya mata dalilin shiga ina dalilin shiga wuta me yasa saboda rishin rahama rishin tausayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hallo ya bamu labarin wadda ita kuma ba ma musulma bace kuma banda ma ba musulma ba kuma tana aiki mummuna wanda kowa yana kyamatar har a cikin su a kamanta shi da wannan mace ce karuwa amma dalilin mine dalilin tausayi rahama da tai na abin da ya shahi a na abin da ya shahi dabba ta ji ishirwa ta ji tsanani ta sha wahala akan al'amuran da wato sai take ganin cewa a yanda ta shuge nan tana tausaya ma wani ya kasance cikin wannan tsanani da yake ishirwa take ji wannan bayan Allah a cikin dokar daji sai ta samu rijiya babu abin da zata zara ta shawo ruwa sai ta samu ta zara ta samu abin da ta kulla ma takalminta irin takalma wanda suke kaman wasu shiga kofi ko kuma sudiya haka sai ta sanya cikin rijiya ta kwado ta sha ruwa ta hudu kenan sai ta tsinkaye kare yana nan da jima ana yana ishara akan cewa ishuwa yake ji wannan kare kitan wannan abun wanda na shi ne shi ma shi yake ji kai tsaye take bari in koma in saba ma wannan karewa kare a cikin dabbobi ma aiki nan na halitta ce ko to amma dalilin wannan Allah madaukakin sarki yayin Allah madaukakin sarki ya shi kanta ya sanya ta aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan sai abin da ya shahi cika alƙawari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cika alƙawari ya zamanto kamar wani ado mun dauki wadi muke muna cewa ko an yi randevu an ce bentar ya zo bentar sai a ce randevu wai african wai randevu african wai me yasa wasu suka saba alƙawari wai ga kuma kana cika alƙawari a riga kai wannan nasara ne nasara da cika alƙawari nasara ina da sara ina cika alƙawari ai hanyar jirgi daban ta mota daban mu ne musulmai mu ne aksani da cika alƙawari mu ne musulmai mu ne aksani da nuna cewa a cika alƙawari amma yanzu ne zaka yi alƙawari kuma hankalinka ma bai tashi ka saba alƙawari ba kamata mu ba hankalinka kwance menene ai ku ai mafi yawan mutane ai abin da suke aikata ne yanzu muka wuce bayani akan cewa mafi yawan mutane ai kuma sana daga cikin wannan basara bauta kin san da haka yan uwa musulmai mun nisanci abin da ya shahi sakaki akan rashin cika alƙawari kuma yin cika alƙawarin ribar da zai samu yi dace da shi shine cewa zaka samu tsira a yau a duniya zaka samu daukaka jama'a za su girmama ka jama'a za su kula da irin yanda kai ake baka daraja me yasa dan kai ka baka amma dai yadda ka kai da girma in ka kasance mai saba alƙawari a ƙarshe sai a daga maka dubu wani karamin mutum da girman ka ba gangan shi kin bane ake lekawa halin sai a ganka a ashe cikin halayen kawai al'amarin zancen kawai wani iri ne me yasa saboda shi in dai alƙawari wanda in yace ma ƙarfe 10 zai zo ku hada a treasure ina amfanin wannan to baya daga cikin halayen mu'minai mutum ya daga saba alƙawari yana duk wanda ke kokari ya kasance cikin mu'minai ya kasance cikin dukkan wannan albishir da Allah madaukakin sarki ya ce da ya a cikin alqur'ani mai girma shine cewa mu'minai su ne masu cika alƙawari ma'ana wanda ba su saba alƙawari idan suka yi alƙawari suna kokarin cikawa saboda haka yana da fa'idar gaske abu na gaba sai abin da ya shahi kumya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ta indai maka jin kumya sai kai da abin da kaga dama yanzu kuma mu anan mu ne muke gongoro ko muke tunkawo akan cewa har mutu yayi wata el muhawara ce ni za a nuna ma rashin kumya mu ba kuma ba rashin kumya za a nuna maka kumya za a nuna ba kenan kai gwada kumya ba rashin kumya ba abu bane wanda za a yi tunkawo da shi abu ne wanda za a zo maka kan shi alade a shi wanda shi ba shi da kumya ayi kokari yanzu a yanda za a nemo ta saboda haka kumya abin da ya yi karanci a wannan zamanin namu wallahi tana da fa'ida da sai kuma tana cikin halayen mu'minai ita ma kuma tana sa mutum ya samu ɗaukaka a duniya da lahira duk ƙarantaka duk yarintaka idan ka kasance mai kumya wallahi ko da an yi kuskure an ce kai ko da an yi kuskure kai ka aikata wallahi sai ka gane mutum an yi kowa ne ana biza saboda riƙiya da kai amma mutum ya kasance yana nuna rashin kumya kai yana tunkaho da rashin kunya ai ba rashin kunya bane abin tunkaho kunya ita ce abin dogaro kunya ita ce abin gulgulo da tunkaho Allah ya taimake mu saboda haka sai mun kasance masu kunya a cikin rayuwar mu tana daga cikin halaye na mu'minai abu na gaba sai abin da ya shahi rukun amana lalle ma duk da wannan ya shigo cikin bayanin to amma tana daga cikin koyi da muka zanu abin da ya shahi rukun amana ɗan uwa yau ya kasance kamar ma a ce da mun da kafuran ba san baka ta zaci rukun lamari akwai da zai ce in ayi da sirri ne kuka yi da mutum da gori ai ni bai ce ba amana ce sai ya ce ba amana ce haka addinin mu ya koya a addinin da koyo wannan ba malamai magabata suka nuna cewa a ka fahimta mutum ko sirrin kuke da shi kun kote da shi yana maka hira ko cikin jama'a ya tsalike yana ba hira sai dan waya waya ga ni ba dai mai gani ko ko ba mai shin sai ya ci gaba to ya ce ma ashe amana ce to amma mu yau jira kake kamar wani ala'in daga watsa shi facebook whatsapp wai kun abinda kake da abinda kake da tabbas akan shi da abinda baka da tabbas akan shi ka san da Allah madaukakin sarki duk kalma ɗaya da zaka rubuta sai ya maka hisabi akan ta Allah sai ya ba mutum hisabi akan duk kalmar da zai rubutawa kala ce ai rubuta ce ne ba wani ne ba wasu malaman ta suke ya ma hi sharri abinda in wadi akai kwadin kawai ya huce shikenan go to amma in rubuta kai yanzu ku duba yanda aka ci gaba aka dore ne sai ka je ne sai na shekara biyar me yasa ji ne shekara biyar a aje ashe duk lokacin da zai rubuta karanta inda alkhairi ne mutum rabauta zai da duk alkhairi ne mutum zai tallata rabauta zai haka kuma idan mutum ya kasance sakaki zai kenan mutum ya kasance kuma kin yin wannan zai yi zaman to kishiya wannan ashe duk abin da zaka faɗa ya zaman to ka kasance mai amana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu duk wanda yake sitirce asirin dan uwan shi to shi ma Allah madaukakin sarki zai sitirce mishi asirin shi gobe kiyama ranar yawmul tubal sara'ir ranar tunan sirri ranar tunan asiri a ranar kuma za a kuddo ma mutum mine sirran shi to in mutum ya kasance mai ruwa ma al'umma asiri ne to bace a kaka ruwa yau ba yayi ba eh yayi amma ruwa mishi asiri kai ma sai Allah ya ruwa maka dan ai kai ko in kai ka ga wani kuskuren shi kai ma kana da naka kamar yadda wasu suke cewa ne lahi tudu ne takana ka ne ka ga wani gon to kenan ruwa ma kan ka asiri ka ruwa ma dan uwan ka asiri alkhairi kuma idan ya tozarta ma me riba ka ciki me kake ribata a ciki dan uwan ka ya samu to nan abun nan kenan shi ne bayan wannan ana ga yana ishara to ina ga zan iya takaita akan duba da gurewar lokaci ko ba ku san ne to lokaci ya abin da to insha Allah abin da sauka daga gare ni bakare
takwas kuke salamu
ayi ki da ni kuke salamu
takwas kuke salamu
to kenan abin da ya sauka wannan shine abin da ya sauka daga gare mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mu tarayyar lada a ciki kuskure da muka yi wannan gajiyawa ce irin tamu a matsayin mu na dalibai almajirai a gaban malaman mu to Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kusakuran mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكا دم ورب يا كرنت الدم ودم سلبيك كوا حالا ينكر تطوان ديا كماتا بايا كماتا يا دم واجبي دول تيلس مصيفا تولس kuma samu daddama ga liman masallaci mu da tsara ko da minti biyar ne insha Allah bisa kan lokacin nada minti goma barakallahu fiku manzan Allah kun ga asirin zawarsa sai Allah ya ce in mazalaka innama bu'ittu li utammima maqam al-akhlaq an aiko ne dai nan koyan kyawawan dabi'u wannan kyawawan dabi'u wajibi ne gare ni wajibi ne gare ka kai ma ai uwa wajibi ne gare ki wannan halaye kyakkyawa Allah da kansa yace laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani abin koyi kyakkyawa in zaka yi magana mala ya karanta da mu gaskiya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasum duk wanda ya imani da Allah da rana ta karshe idan zai magana to wata alkhairi in ba alkhairi ba to yushuru damun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid din lafazin da zai wuto daga bako na muto mala'ikan nan sai sun rubuta lada ko zulubi ɗayan biyu dai to in dai mun kiyaye harshen muna faɗan gaskiya mun zama muto daga cikin mutane masu gaskiya sai manzon Allah ya ba mu albishiya wallahi za mu samu gidan aljanna hadisi abdullahi ibn mas'ud عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الرجل إلى البر والبر يهدي الرجل إلى الجنة ناهوريكو دين غسكيا غسكيا تانا كيما تنزوك بن الله بن الله نا كيما تنشد جنة الجنة الله تبارك وتعالى wannan kun ga sakayyar masu gaskiya ne shi yasa Allah da kansa cikin suratul ahzab da ya gaya mana siffofin bayin Allah masu imani tun daga innal muslimina wal muslimat har sai da ya kai kan was-sadiqina was-sadiqa masu gaskiya maza masu gaskiya mata a ƙarshe sai Allah ya ta'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin gafara Allah kuma zai ba su lada mai girma shine shiga gidan aljanna gaskiya kenan manzon Allah alaihi salatu wassalam cikin hadisin Abi Hurairah riwayah Imam Bukhari da Muslim yace man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa rijlaihi adman rabu aljanna duk wanda yake yi mana abin da yake tsakanin gemanya sa guda biyu harshe da cinyoyin sa guda biyu farjin sa to ni kuma na ma garanti shiga gidan aljannar Allah tabaraka taala to kun ga yan uwa masu girma ashe gaskiya sifa ce daga cikin sifofin masu imani kuma sifa ce da dabi'a da halayyar annabawa da manzanni mu kuma an ce da mu laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana manzon Allah ya kasance muku abin koyi kyakkyawa mu zama mun muna rangume da yahiya tsakanin junan mu kar wani daga ya maka laifi kace sai na rama kai masa rangume Allah da kansa yake ce da mu fa'fu wasfahu ku yi rangume ku yi yahiya ala tuhibbuna yaghfir Allah lakum shin ba ku so Allah ya gafarta muku muna so tunda muna so Allah mana gafara to mun wadin ga ma ɗan uwan mu yahiya in yayi maka ba dai baka ce ka yahi masa to kun ga wannan shine halayen da musulunci ke karantar da mu ɗan uwa masu imani ai musulmi kamar yana wakilcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wajen magana a wajen cin abinci a wajen sanya tufafi a wajen makwabtaka a wajen kasuwanci duk abiyani abinda manzon Allah ya karanta haka ne nake kadi Allah ce ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halitta sayar da sayarwa amma riba haramun ce kaga mu musulmi ba alaka ba mu ba riba ai kuma wanda ya ce sai yayi amfani da wannan ribar Allah ya ce fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli to an bashi sanarwa ka hudo kai yaki da Allah da manzon Allah ina kai na yaki da Allah ina kai na yaki da manzon Allah anya ka ci nasara ba za ka ci nasara ba to saboda kai uwa masu imani ashe cewa ne musulmi ne aiki ne jajir shi yasa wani hadisin manzon Allah ke karantar da mu idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutun ya zo muku neman aure sai ku yarda da addinin sa kuma ku yarda da halayen sa kyakkyawa yace ku aure masa wannan diyar ma'ana ko yana da addini bai da halaye masu kyau kar ku aure masa diyar ko yana da halaye mai kyau baya da addini shi ma kar da ku aure masa wannan diyar kenan kun ga ruko da addini da halaye kyakkyawa daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kulawa da makwabci har manzon Allah ya kace ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrisu ai mala'ika jibril bai gushe ba yana mun wasiya da in kyautata makwabcina in girmama shi in kyautata masa in yi masa magana mai kyau in yi mu'amala da shi nagartacciya har sai da nazaton kai in makwabci ya rasu makwabci suna iya gadan sa manzon Allah alaihi salatu wassalam ke ga wani sahabi Abi Dharr al-Ghifari yace ya Aba Dharr idza tabakhta marqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak ya kai abazar idan ka dawo nama ka yawaita roman nama dan ka agaza makwacinka sai ka kashi ga da karwa dana tamahanin bayan sallar lisha a ikona mi shiru mala ya ci shiruan yi bahaushe to saboda haka kenan wannan ba musulunci bane manzon Allah a zamanin shi aka bashi labarin wata mata ita matar daga an ambace ta ana tunanin halayen da kyawawa sallah azumi zakka haji da sauransu amma sai dai matsalar ta daya tana cutar da makwabcanta da harshenta manzo Allah ce la khairu fiha hiya fi an-nar wallahi babu alkhairi tare da ilu tace to kun ga yan uwa masu imani ashe makwabtaka wata dabi'a ce wadda musulunci ya dora mana cewa lalle mu kula da ita mu girmama ta ko mallan ya karantar da mu bayan afwa bayan kuma yani gaskiya bayan kuma yani yahiya to akwai abin da ake ce alhaya kunya wannan alhaya min addini kunya tana daga cikin addini manzo Allah ya rubuce ya ga wani sahabi yana makan kuma gargari ya dinga jin kunya yace da'u fa innal haya'u min al-iman fa in lam yastahi fasna ma fi da bar shi kunya tana daga cikin addini in baka jin kunya to ka aikata duk abin da kake so kai a shekarun mu na baya in manya suna hira mu shiru muke muna kallo dan mu dauki tarbiya da halaye kyawawa in manya suna zamane sai mu kuma gehe guda in babba ya zo wucewa da kaya sai ka dauki masa wannan kayan ka kai masa gida kuma kana kai masa dan baka wani taimako yace a baka so kai kana masa kai masa dan Allah la nuridu miku jaza'an wala shukura amma yan sai ka ga yaro wai da dan kunne dan musulmi sunan shi Ahmad ko Ibrahim ko Muhammad ko Salih dan kunne ko ya sanya sarka ga sunan ƴaƴanmu ne kanninmu ne abukan zamanmu ne makwabtanmu ne sai ga ya dauki wannan taba shisha wallahi ɗan uwa masu girma babu abin da yake da hadari a cikin al'ummar musulmi yanzu kamar wannan shaye-shaye domin yaro idan ya buga daga wannan shaye-shayen kuma in ya shaye-sha baya saurara ma kowa ko ma'ayyinsa ne kina ya kamata manzo Allah kuma sai sanya wannan ka'ida guda kudi ba hikimar manzo Allah kullu muskirun khamrun wa kullu khamrun haram dukkan abin da zai sanya su giya ne duk kuma giya haram ne to kin ga abin da yake haramun bai kamata mai mu'amala da shi ba adda yake larabawan zamani suna dan gyara ta su ce mashrubatul ruhiyya wa abin da za a sha a dan ji watsayi a ko da an mishi watsayi doktor Yusuf al-Qardawi yace at-tahayul bil haram haramun tittibara da aka ma haram wallahi dan nan matsayin ta haramun wai sata yanzu a zamanin ya ce amin ta yi same-same ai na yi same-same ba za a ce sace-sace ba to da sace-sace da same-same da sunan ne aka sake ko har yanzu dai tana nan matsayinta na sata as-sariqu was-sariqu tafaqtahu aydiyakuma har yanzu sata dai manzo Allah ya ce wallahi la yasriqu as-sariqu hina yasriqu huwa mu'min barawo baya sata lokacin da yake sata yana da imani tunda Allah ya cire imani sai in ya kare tsiyarsa a dan mai da sauran abin da ya saura to saboda kai uwa masu girma guri bi ne ba a jin kunya yaji imam mujahid mimani la yata'allamani almustahi walmustakbir idan mutun ya sifanta da mun jaye guda bi baya samun ilimi mustahi yana jin kunya wai kunya yake ji ya tambaya to diba sayyidina ali sirkin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana auran diyar annabi fatima amma sayyidina ali yana da wata matsala shi kullum mazi yana huta daga jikin shi daga mazi ya huta daga jikin sai ya je wanka irin wankan janaba abin ya tsananta a gare shi kuma kaga a addini matsayin annabi ya mishi wannan tambayar ai akwai girman magana ko sai ya ce ma wani abokin shi miqdar ya ce in ka tai wajen manzon Allah tambaye shi me hukuncin da mutum ya zubar da mazi sai manzon Allah ya ce yafsilu zakarahu sai ya wanke gaban sa kure yayi arwallah yanzu ya samu amsa ko bai samu amsa ba ya samu amsa ya ba manzon Allah girman sa ko bai ba sa ba ya ba shi yana da sifar kunya ko bai da yana da kaga ya samu amsa ya girman manzon Allah kuma ya tashi da mi da matsayin sa na addini almustakbir kuma wanda yake da girman kai a shi bai zai tambaya ba ya fi karfin haka nan to saboda haka yan uwa masu girma manzon Allah sai da ya buga ya boga matan Madina yace ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya an yas'alna fi ad-din wa an yatafaqana fihi ma dallar matan musamman matan garin Madina kunya bata hana su tambaya cikin addini ba kunya bata hana su neman fiqo cikin addini ba kenan kun ga mata su ake bukata zaman to masu kunya doriya ga maza Hudiba yadda manzon ayyani musulunci ke karantar da mu a wancan zamanin farko mata suke da kunya har ƴan mata akwai ƴan mata a cikin gidan da ba a sana akwai budurwa a gida kaza to amma dan fadlar sallar idin layya ko idin azumi sai manzo Allah ya ce wannan hudur wannan budurwoyin su huto su da masallacin idi dan su halarci yani addu'o'in da al'ummar musulmi suke a wannan rana domin Allah na ce Allah na alfahari da bayin da suke bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan falfahiyar to kun ga yanuwa masu imani ashe mu zaman to masu yin kunya masu kunya amma kunyar ka ta hana mu tambaya cikin addini Allah ya fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma abota ilimi in ku ba ku da sani to a takaice dai halaye masu kyau wallahi jari ne amma kazamin hali kowa ya san shi mun gane ko amma dabi'u kyawawa sai mun koya ku diba koyan da nake yi inda kai atshawa bila shu'ur zaka ce alhamdulillah wallahi baka tantance ba atsha zaka ce alhamdulillah yani ka saba da ita in zaka shiga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah da ka hadan wanka bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah bila shu'ur bimaana baka tantance ba zaka fada haka ne in dan uwanka zai fada ka ce subhanallah ko wani ya aikata wani mummuna aikata ka subhanallah in kaga wani abin da ya burge ka ce allahu akbar kaga wadannan yani ka saba da wadansu halaye kyawawa yanzu yaran mu wadanda suke sanya hijabi wallahi kace el budurwa ta hoto ba hijabi ba ta iya hutowa ji take kamar ta hoto tsarara dan bata saba ba dabi'a ta bata ba halaye ta bace amma ku diba yan uwa masu girma su wa'ancan kawurai sai su dinga dole mace ai yanzu wannan wayewa ce da sauransu da kaza da kaza wayewa mu tana cikin addini ku diba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayatul hijab ya ayyuhan nabi qul li azwaji da yake al'amarin na da girma sai aka fara da manyan mutane ya kai wannan annabin ga yama matanka irin su Khadija Maimuna Safiya da sauransu dai matan annabi gaba daya ga ya musu qul li azwaji ka ga matanka wa banati ka ga ma'ayanka wa nisa'il mu'minin ka ga yama matan mu'mine gaba daya yudnina alaihin min jalabibihin sai kenan ya tuwa su daga sama har zuwa kasa ذلك ادنى ان يعرف انا فلا يوزي وان هوتر تكمالا اذا take dan nuna cewa bayin Allah ne mata ne masu mutunci da imani babu wanda zai cutar da su Abdullahi dan Mas'ud yake bada labari yace fasikai fasikai kusa yanzu ma akwai fasikai ko yani masu zama gehen hanya bakin gari bakin hanya ko bakin gari an wata zo huce a mata wani kiskis to amma yace fasikai suna wato wage hangarin Madina idza ra'awul mar'a laysa 'alayha jilbabun qalu hadhihi amatun fa wasabu 'anha idan sai ga mace bata da hijab bata da sutura ta musulunci sai ce wannan bai wace ku afku akan ta babu abin da zai bi ma'ana a wancan zamanin meri he kai diyaci a wancan zamanin me sanya tuwahi na mutunci kammalalla ce diyaci mai mutunci musulma idan sai ga mace kuma ba ta yani ta sanya hijabi bi ma'ana ta rike kanta daga sama har ya zuwa kasa sai ce wannan diyaci fa kuffu anha kowa ya kame kansa akan ta ɗan uwa masu girma ko auna ku bane mace ta sanya tuwahi na kamala har ma ta kawo katuwa kasa Allah da katuwa ta in kama da kallo dai kauce kake mun gane ko amma wa'incan wa manzan Allah sai ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha akwai wadansu mata kasiyatun sun sanya tufafi amma ariya kamar zir suke wallahi zamanin nan sabai mamaki suke dan ma sun san manzan Allah mutun ne mai gaskiya sai ce ya za a yi haka sun sanya tuwahi amma kamar zir suke a wancan lokacin babu irin wannan sifa yayin sai ga mace ta sanya kaya dimdim sun kama tak 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 ko kuma yanzu duk wani abin da ya shahara a cikin mata sai ga shi sara sara mun gane ko yani ta sanya tawayi kuma har hijabi wallahi akwai hijab wani malami ya yi bayani Allah saka mai da alkhairi sai yace hijabu shar'i hijabi na shari'ar musulunci yana da sharuɗa har guda 10 yace in hijabin bai cika waɗannan sharuɗan guda 10 to ba hijabin na shari'ar musulunci wai suke cewa wani hijabi wa a tsokanin shari'a sai ya shi dan guntu haka a tsokanin shari'a shari'ar Allah wallahi ayi a hankali ba ta ba Allah a zamanin lafiya saboda haka kenan wannan hijabi kin tun daga sama har zuwa ƙasa amma an kasance hijabi sharasara rigar ta shi ce amma kana ganin rigar ko tsanwa ce ko bula ce ai wannan ba hijab bane to kun ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya nuna cewa sanya tufafi tun daga sama har zuwa ƙasa su waɗannan matan kasiyat sun sanya tufafi ariyat amma zar suke ma'ilatun mumilat su karkatattu ne kuma suna karkatar da waɗansu bayan Allah manzo Allah ce la adkhulnal janna wallahi musulmi mai imani ba ya iya san kallon waɗannan kuma yanzu ku diba ku gani in banki ka tayi wajen wasu sekretar wani waye kaza Allah an kai takara da wata mace ko ka yi ta diploma ya ta wuce ka kaza wai waɗannan su ne za su dan jazzaba su ne za su dinga ja wani takaran saboda ita zai yi to su wai waye su abin da suke so aje ke wai kasuwanci ake da ke ne biki gane ba to saboda haka manzo Allah ya ce la yadkhulunal janna wallahi ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha kai ba ma aljanna ba kanshin ta ba za su shekara 50,000 za su kamshin aljanna so su ba su yin kamshin aljanna ɗan uwa masu girma wani ya ce to wannan duka bayani na mata ne a'a mu duka anan muna da diya mata muna da kannu muna da yayu muna da iyaye to amana ce manzo Allah ya ce kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko dukan ku makiyaye ne kowanne makiyaye kuma Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama wani malamin mu ustad Ramadan mutumin Misra wallahi har yanzu ina tuna wannan kalmomin an ya kare mana sai sai ce hadhihi amanatun wudi'at fawqa anaqikum wannan ilimin da muka baku amana ta bisa kan wuyo imana ta rage gare ku mun gane ko wani dan uwa yayi karatu a Madina ya kare ɗaya daga cikin malaman sai yace har ayrufare duro ya tarroshi yana mishi nasiha shekara hudu kai kana karatu na addini ka samu shahada to wallahi amana ce kasar ku na bukatar karatunka al'ummarka suna bukatar ka koyar da su qur'ani karantar da su hadisi karantar da su aiki to kun ga ƴan uwa masu gidan wallahi amana ce ƴaƴan mu amana ce ku anfusakum wa ahlikum eh nara ku kiyashe da kawunan ku kiyashe da iyalin ku gaban shiga wuta ali ibn abi talib ta allimuhum wa adibuhum ku ilmantar da yaran ku ku ladabtar da su manzo Allah ya ce muru auladakum bi salatin idza balagu sabana ga su ne yara kanana me yasa muke zuwa da su masallaci dan su horo dan su saba sallar ba dole bane akan su amma dan su saba wadribu alaiha idza balagu ajan in sun kai shekara goma ku ba su kashi UNICEF tace ka abigi yaro manzo Allah ya UNICEF tausayi ai kuma suna gani su UNICEF kan ai idan su ake kashe iyan Palestinawa a gaban idan su ba su tausaye su a idan su ake kashe mata kungiyoyin duniya gaba da suna gani a majalisar dinkin duniya ba su tausaye su ko dan ba kafure ba to saboda haka manzon Allah ya kowa tausaye sai ya ce a ba su kashi yani kashin na ban tsoro amma wai dan ana so amma musulunci wai kadafi wai a ce wai ga wannan yana da santur noir yayi kaza yayi kaza ya bare sama ya watsi ya tsaya ga mu mata shi matan mi zaka ga haka watsi mata haka wadda musulunci da yake a bata kashin dan ban tsoro ne fa'idhuhunna harko Allah ya tika mata wazi wa hajiruhun in ta kiyaye ka kaurace mata wadribuhun na karshe ya kace ka bige ta kai bugun ma tana cikin katanga sai in kama katangan nan shi dim ga ta cikin katanga amma ba zan bige ta yan bige katanga ta ji kaw wannan Daniel da haina kare ko to yanzu wata da an ta ga wannan ta ji ka shikenan an kare a ban tsoro ne ba ka san matarka ba dai kai ta ba ta kashi manzo Allah ya ce ɗayan ku baya jin kunya ya ba matarsa kashi irin kashin da ake ba bawa sannan karshen dare kuma ya zo wajen abunsa ba ka jin kunya to saboda haka ƴan uwa masu girma ashe musulunci gaba ɗayan su halaye ne masu kyau kuma Bahaushe yake cewa kowa gyara ya sani kowa ɓata ya sani mun gane ko Allah yaro ɗan ƙarami kwaf yana nan misali Dralex misali sai taba ya fadi da ya fado sai mutu dabi'a ce Allah ya samu sai ya waiwaya an ganshi ya san ba daidai bane ko wace mishi ba daidai bane dabi'a ce haka Allah ya sanya mutum fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya sanar da mutum abin da yake daidai da abin da yake ya saba in ka kyautata ma dan adam wallahi Allah zai kyautata maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma bayin Allah da suke kasar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma Allah da ke sama sai ya tausaya ma yaran mu tausaya musu amma wai kace a bar shi sallar asuba kar a tada shi tausayin shi nake a tada shi a tai masallaci a yi sallar asuba ka ba hannun danka je ka gaida wanka wai gaida babanka ya dinga gani koyo ne horo ne kake ba shi yan sai ga wallahi waɗansu cikin dangi na kusawa wani bai san wani ba kaga ba musulunci bane manzon Allah kuma ya nuna mana mai girmama iyaye dangi yan uwan uba da kanan uba yar uwa da kanwar uwa su ma iyaye ne manzon Allah al khala bi manzilatul umm innani yar uwa kanwar uwa wan uba kanan uba su ma uwaye ne to ɗan uwa masu girma ashe mu duka dokan halaye na musulunci wallahi musulunci mu ya gama mana komai an ce wani kafiri mutumin America da yaji wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya bada umarni ka kar abota ma kowa sai Allah iyaye a kyautata musu lokacin da girma ya cin musu fala taqul lahumu ufin kadda kama ma'aifi tsawa wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima idan za ka yi musu magana kama su magana ta girmamawa da darajantawa kuma ka dinga duk wani abu na tausayawa da sanya cikin kyakkyawan yanayi da halayen nagartace ka sanya iyayenka cikin wanda yake kai ina so a sanar da yara na dabi'un nan musulunci kar dai a koya su sallah bi ma'ana dabi'un musulunci yana so a koya mai yaran shi amma kar a koya mu sallah shi kahuri iyayen suna girma sai a kai gidan tsofaffi sai ran ladi ko rasulu ko karshen wata kashe mu kuma aka ce a lokacin da iyayen suka girma to yanzu doki da wayeniyar su yadda da suka kula da kai to yanzu kuma kai ne mai aiki a baban ma yana so ya je kasuwa kace da Allah baba ai hakuri duk abin da kake bukata an yi maka an ce akwai ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Larabawa ma'aihiyarsa na dare a wancan lokacin yace abin da yake ma ma'aihiyarsa tun kai ya zama to shugaba yace da ya hau shugaba yace shi wannan aikin nashi ne bai yadda wani ya ma ma'aihin shi wannan aikin ya dai shi sai ya zo ya kare ma'aihin shi wannan aikin da kulawa da hira da ita da tattaunawa da ita tukun yaje kama aikin office to saboda kai mu masu jira ridan rabbi bi ridan walidai wa sukhtar rabbi bi sukhtar walidai yaddan Allah tana nan karkashin yadda iyaye in iyayen mu sun yadda da mu wallahi Allah ma yadda da mu in iyayenmu suna hushi da mu wallahi Allah ma yana hushi da mu wata shekara na ta agadas a dawowa sai mun gama da wani dan uwa shike bani labari kafin mu shiga mota bayan sa duk sabaje ashe cikin da zargin nan suka shiga za su tai Libya yace mutum kusan 100 da wani abu suka rasu daga cikin haka kanin shi yake bani labarin abinda ya ka bani labarin shi mun watsa tahiya mun zo kusan adarbe sanatayin mota ta tsaya gidan ruwa washe sai aka ce kai ka ruwa a zuba yace a wannan ruwan nawa ne ba na mota bane sai da muka zauna gehi guda sai yake bani labari yace shi daga Nigeria ya taso mammarsa tace suna da gona garka da mota da tsaya su kula da wannan ya isa sai rayuwa yace a shi wannan barka me sai wuce ta yi can ka hanya ta yi mutum 100 da doriya suka mutu shi Allah ya sa ya komo aka samu aka tsinto shi aka maido shi gida yace da ya ga wannan yace uwa ba banza ba kaga yanzu babban abin da ya zo masa ya saba ma uwarsa sai Allah ya jarrabe shi to hushin Allah yana nan karkashin shi hushin iyaye iyayenka duk halin da suke ciki a kyautata musu Manzon Allah alaihi salatu wasalam Abdullahi dan Mas'ud yake tambaya yace wani aiki ne Allah ya so yace as-salatu fi waqtiha sallah cikin farkon lokacinta yace banda wannan ya Rasulullah yace birrul walidai biyayya ga iyaye amma sai ga yaro yana ma'aihe shi soki wallah diya yanzu ta tayi waila kwal etl ekol ta tayi la kwal mamma ta tana gwadala ta kare aiki kuma ayi abincin kuma daga ta zo ta yada sakwatkin ta yi ta kwanta wai bata iya da sauran aikin ba kuma a kawo mata abinci ta ci kuma ta ce wallahi gishirin bai isa ba da Allah ka dima gani waɗannan abubuwa ba daɗi ƴan uwa masu girma kuma wallahi mun sani halayen dole ne mun gyara in ba mu gyara ba wata rana abubuwan kamari za su yi shekarar jiya na gani a telesa an gwada yani yaran nan ma san shisha alakwal-lakwal har ya kai 'yan mata suna shan wannan shishin wani wallahi cikin waɗannan matasan na zo wucewa yake wanda ya ce an naja-naja yarinyar shi ce ba ta shan shisha ya ce an naja-naja wa koya mata ne yake an naja-naja ya husa mata yanzu da a haka nan za a yi duroge kinta ba ta sani ba wallahi 'yan uwa masu girma amana ce kuma amanan nan musamman duk wani polis wanda ya sake yana gani aka shigo da wani abin da yake muhaddirar mai sanya maye wallahi Allah sai ya tambaye shi ranar kashin kiyama du yani an baka dama an baka kayan aiki an baka kaza an baka kaza an baka kariya har da bindiga wai dan ka hana waɗannan kayan na barna to in dai kana gani ka kyale to wallahi Allah sai ya tambaye ka nan tashi ka ti yaran da suka hukace kana da kamar shu Allah ya kare mu ina ga dai ne ya kamata a ce mun dan dakatar abinda makaranta ya zan daidai Allah ba mu lada kuskure mu Allah mana gafara yan wa masu girma babba abin da ya kamata mu gama da addu'a waɗannan yaran nan mu dinga gama da addu'a bayan tarbiyya da nasiha da ja hankali da taisa makaranta to mu dinga tashi cikin dare kai sallah raka'a biyu ka daga hannunka ka ce ya Allah ka shirya man da wani wance ka shiryar da ita Allah ka bata miji na kwarai Allah ka shiryar da dana kai masa kaza waɗannan addu'o'i manzo Allah ya ce addu'ar ma'aifi zuwa ga ƴaƴansa zafin kamuwa take in kyakkyawa ce in mummuna ce Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da yaran mu abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure mu Allah mana gafara waɗanda suka rigaye mu musulmi Allah musu gafara Allah musu jin kai Allah sanya da mu da su mu dace da aljanna Allah karba yi kuma Allah gafara mana zunuban mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la ta'min alaina isran kama hamantahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله